sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan Birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio su hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya dake birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu Masararu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikin daga nan Birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 14 ga watan Satumba na shekarar 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai
to Hadiza wata fashewa da gobara sun auku a wani babban kamfanin sarrafa man kasar Saudiya da ake kira Aramco a gabashin kasar a cewar wata tashar tauraron dan adam mallakar kasar Saudiya yau Asabar ba tare da bayyana dalilin fashewar ba wata tawagar wakilan ƴan kungiyar Taliban sun je birnin Moscow sun kuma tattauna da jami'an Rasha jiya Juma'a mako daya bayan da kwatsam Amurka ta soke wata tattaunawar sulhu da kungiyar mayakan akan kasancewar dakaran Amurka a Afghanistan Shugabannin Sudan ta Kudu da Sudan sun amince su bude yankunan da ke iyakar kasashen biyu a kokarin da suke yi na bunƙasa harkokin kasuwanci da kuma kai da kuman jama'a ba tare da wani shinge ba.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji shirye da wakilinmu na murya Amurka Babangida Jibrin yayi da wani masanin tattalin arziki akan ƙarin harajin VAT na masu hannu da shuni. Baya ga haka har ila yau a Nigeria wani bincike da hukumar yaki da cutar kanjamau wato AIDS ta yi ya nuna cewa akwai mutane 500,000 da ke dauke da kwayar cutar amma kuma ba sa shan magani sannan muna tafi da shirin amsoshin tambayoyin ku wanda Ibrahim Garba zai gabatar amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Wata fashewa da gobara sun auku a wani babban kamfanin sarrafa man kasar Saudiya da ake kira Aramco a gabashin kasar a cewar wata tashar tauraron dan adam mallakar Saudiya yau Asabar ba tare da bayyana dalilin fashewar ba. An ji karar harban bindiga a wasu hotunan bidiyo na yanar gizo da aka dauka daga Bokyak dake kusa da lardin Dammam a gabashin kasar. An ga hayaki ya turnuke wurin kuma wuta na ta ci daga nesa. Nan take dai kafafan yaɗa labaran Saudi Arabia ba su bada rahoton aukuwar lamarin ba. Dama a baya ƴan bindiga sun sha auna kamfanin. ƴan kungiyar Al-Qaida sun dauki alhakin wani yunkuri na ƴan harin kunar bakin waki na kai farmaki akan kamfanin man a shekarar 2006 amma suka gaza. Bokyak dai na arewa maso gabashin Riyadh babban birnin kasar Saudiya da tazara kusan kilomita 330. Wata tawagar wakilan ƴan kungiyar Taliban sun je birnin Moscow sun kuma tattauna da jami'an Rasha jiya Juma'a mako daya bayan da kwatsam Amurka ta soke wata tattaunawar sulhu da kungiyar mayakan akan kasancewar dakaran Amurka a Afghanistan. Kafafan yaɗa labaran Rasha sun ambaci wani mai magana da yawun ƴan kungiyar Taliban ta fannin harkokin siyasa Suhail Shahin yana cewa tawagar wakilansa sun gana da jakadan shugaban Rasha a Afghanistan wato Zamir Kabulov kuma sun tattauna akan abubuwan da ke faruwa kwanan nan game da ganawar samar da zaman lafiya a Afghanistan. Jagoran zaman shawarwarin kungiyar Taliban Sher Muhammad Abbas Taniksai wanda shike jagorantar wakilan mayakan ya faɗa wa gidan talabijin din Russia Today cewa tawagarsa ta shirye yarjejeniya a hukumance da wakilan Amurka da bangarorin biyu da Qatar kasar da ta dauki nauyin tattaunawar ta kuma shiga tsakani suna cikin shirin bikin sanya wa yarjejeniyar hannu abin mamaki kawai sai Trump ya soke tattaunawar Karan farko kenan da Stanek sai ya bayyana wa jama'a wasu abubuwa game da yarjejeniyar da suka so su cimma akan kawo ƙarshen yakin Afghanistan yaki mafi tsawo da Amurka ta shiga a wata ƙasa Shugabannin Sudan ta Kudu da Sudan sun amince su bude yankunan dake iyakar kasashen biyu a kokarin da suke yi na bunƙasa harkokin kasuwanci da kuma kai da koman jama'a ba tare da wani shinge ba. Yarjejeniyar tsakanin sabon Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok da shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da aka cimma da yammacin ranar Alhamis tana da muhimmanci saboda yawancin yankunan dake bakin iyakar kasashen na rufe. Mataimakin ministan harkokin wajen Sudan ta Kudu Deng Dao Deng ya ce shi da ministan harkokin wajen Sudan Asma Muhammad Abdullah sun tabo batun yankin Abyei da ake sarrafa mai da kuma ake takaddama a kansa a ganawar da suka yi. Deng Dao ya faɗi cewa Hamdok ya kuma gana da shugabannin kungiyoyin mayakan Sudan da yawa a birnin Juba a lokacin ziyararsa ta kwanaki biyu da ya kammala jiya jama'a. Ya kuma jaddada aniyar gwamnatinsa ta kawo ƙarshen faɗin da ake yi da kungiyoyin mayakan. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister kasar Pakistan Imran Khan yayi gargadin cewa matakan da India ta dauka kwanan nan akan yankin Kashmir da ake takaddama a kansa zai janyo tsatsauran ra'ayi a tsakanin musulmin dake India da kuma a fadin duniya. Idan ka nuna wa mutane wariya ka kuma kai su bango sai su zama masu tsatsauran ra'ayi a cewar Khan jiya jama'a a lokacin da yake jawabi a wani taron gangami inda dubban jama'a suka taru a Muzaffarabad babban birnin mulkin Pakistan stan a Kashmir. A kaikaice ya kuma cicciki wasu gwamnatocin musulmai da suka goyi bayan matakan India a Kashmir a fili kuma basu fito fili sun ce wani abu ba kwata-kwata. Yankin Kashmir shine kadai India take da shi inda akwai musulmi da yawa. A halin da ake ciki kuma a yau Asabar kasar Pakistan ta faɗi cewa an kashe sojojinta guda hudu wani soja kuma ya jakkata a lokacin da ƴan ta'adda daga tsallaken iyakar Afghanistan suka bude wuta a wasu wurare biyu. A gundumar Dir aka kai harin harbi mafi muni inda dakaran Pakistan suke gina wata katanga akan iyakar kasar a lokacin da aka kai masa hari daga wancan bangaren har sojoji uku suka mutu ɗaya kuma ya samu rauni. Fannin yada labaran rundunar sojan kasar ya ce an kuma kashe wani soja a lokacin da wasu bata gari daga bangaren Afghanistan suka yi wa wata tawagar dakaran sintiri kwantan bauna a jiya jama'a da marece a arewacin gundumar Waziristan. Sanarwar ta kuma ce an kashe biyu daga cikin maharan a musayar wutar da ta auku. Hare-haren ƴan bindiga na bakin iyaka akan dakaran Pakistan dake gina katanga a bakin iyakar kasar mai kusan tazarar kilomita 2,600 tsakaninta da Afghanistan ba sabon abu bane.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu, har yanzu dai ƴan Najeriya na ci gaba da mai da martani game da shirin gwamnatin Muhammadu Buhari na ƙarin harajin VAT. Duk da dagewar gwamnati cewar harajin ba zai shafi talaka ba, talakawan na ganin lamarin ba haka yake ba. Ga wakilinmu Babangida Jibrin da ƙarin bayani.
Yan Najeriya dai na ganin matakin na gwamnati na ƙarin wannan haraji zai taimaka wajen hauhawar farashin kayayyakin masarufi na yau da kullum, sai da kuma a tabakin wasu masana tattalin arziki a Najeriya irin su Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, lamarin ba haka yake ba.
Bayanan da aka yi cewa wannan zai kawo hauhawar kayan farashin kaya a ƙasa ya sa kuma kudin karin kudi da aka yi na albashi watan darajar naira ko kuma darajar abin da mai karamin albashi zai sayi ya ragu da kuma cewa kamfanoni za su rurrufe. Gaskiya wannan bayanin ba haka yake ba, saboda shi wannan haraji ba kamfanin ake ma haraji ba, shi kamfanoni suna biyan haraji na ribar da suka samu. kuma sauran ma'aikatan gwamnati suna biyan haraji ne akan albashin su ko kuma kananan kasuwanci suna biyan haraji ne akan riban su ko kuma irin kayayyakin da suke yi to amma shi wannan haraji din na VAT haraji ne na musamman waɗanda masu hannu da shuni ne waɗanda kuma ko suna da hannu da shuni suna buƙatar kashe kuɗin su ta hanyoyi na jin daɗi
ko ƴan Najeriya sun gamsu da irin waɗannan bayanai na gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma masana na tattalin arziki ga dai Malam Muhammad Sani wani malami a jami'ar jihar Kaduna
gaskiya mamu gamsu ba saboda shi talaka kullun an shi ake cuta yanzu kamar su masu hannu da shunin ai suna da kuɗin da za su biya wannan VAT din ba tare da sun ji wani abu ba yanzu misali in ka ce ma'aikatan gwamnati ne ko wasu ƴan majalisu zaka tara mutane ne masu kuɗi miliyoyi suke diba a ƙarshen watan nan to shi talaka da misali yanzu talaka dake daukan naira 30,000 ko 60,000 a wata ka ce ya biya VAT sannan kuma ka samu wani dan majalisa ko wani farmer ko wani babban mutumin da ake bashi wata miliyan 10 miliyan 20 ka ce shi ma ya biya VAT to da wancan mai karban miliyan 20 da wanda yake karban 60,000 duk sun biya abu daya shin talaka an taimake shi ko ko ba a taimake shi ba mun duwa zamu ga ba a taimake shi ba amma kawai hanyoyi ne muka dauka yanzu a kasan nan wanda duk ya haura ya isa wani waje yake so yayi wani abu sai a kankiro wani abu a ce gashi ayi dan amfanin talaka ne ba wani abu da ake dan amfanin talaka a kasan nan duk mun riga mun sani kuma babu yanda talaka ya iya amma kuma kullun waka ake masa cewa in yayi zabe za a yi kaza in an yi kaza za a yi yanzu in an tattara badin nan har yanda ake cewa a ƙarshe za a raba wa gwamnati su inganta rayuwar al'umma shin kudaden mamma da ake bawa a ƙarshen wata a ce kowane wata ga abinda aka ba gwamnati har yau har gobe har jibi su wake zuwa su duba su ga cewa an kashe abubuwan nan yanda ya kamata kuma talaka ya amfana babu abinda gwamna ya ga dama shi zai yi abinda chairman na karamar hukuma ya ga dama shi zai yau ba wani wanda aka taba ji an daure a matsayin sa na gwamna ko na shugaban karamar hukuma dan bai kashe kudade na yanda kamata ba babu shi kullun haka muke jiya yau
amma ko mai shudewa ne da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa za ta yi karin farashin ko kuma haraji na VAT da kashi 7.5 tamkar da karin kashi 50 kenan daga shekara mai zuwa matakin gwamnatin tarayyar da ya zo ne a daidai lokacin da gwamnati ta rufe kan iyakokin Najeriya wanda hakan ke ci gaba da haifar da yanayi na wahalhalu da kuma tsayawar kasuwanci tsakanin Najeriya da kuma makwabtanta babin shi from Murya America daga Nigeria
gaida baban gida Jibril yanzu kuma ga hira ta musamman da wakiliyar mu ta sashen Hausa Madina Dauda ta yi da shugaban hukumar yaki da cutar ta kasa Aliyu Gambo game da cutar kanjamau wato AIDS
shugaban hukumar kula da yaki da cutar kanjamau ko kuma AIDS ko SIDA Aliyu Gambo ya ce babban kalubale da hukumar ke fuskanta a yanzu shine cewa yawancin kasashe da ke bada tallafin sun janye tallafin da suke bayarwa
to duk lokacin da aka ci abu taimako ne to kasancewa ba na dindindin bane ba musamman ganin abin da ya faru da sakamakon da muka samu yanzu shine akwai mutanen da suke dauke da kwayar cutar kanjamau din a cikin jama'a waɗanda su sun kasa fitowa su gwada kansu su ma san ko suna da akwai ko ba su da shi wasu kuma sun gwada sun san suna da akwai ba su iya zuwa su dau magani dalili saboda tsangwama da kyama
amma duk da wannan kalubale yawan masu dauke da kwayoyin cutar ya ragu daga miliyan 3 zuwa miliyan 1.5 a nan Aliyu Gambo ya bada hujja
dalili saboda magungunan da mutane suke sha waɗanda suke tasiri sosai wajen batar da cutar daga cikin jini in cuta ta bata daga cikin jini ba a yawan yada ta a cikin mutane sannan kuma maganin yana hana mutane cutar ta lalata musu jiki ko ta lalata musu garkuwar jiki wannan shine babban fa'idan da aka samu da ci gaba wanda kuma shine abin da ya tasiri matuƙa wajen yakin cutar kanjamau a Najeriya babban makasudin abin da ake kokari ma ake so in yi yanzu shine a samar da hanyar da za a samu dorewa na bada waɗannan magunguna ko da kuwa inda muke samun kuɗi ko masu tallafa mana sun janye ko kuma sun nuna cewa akwai wuraren da suke ganin ya kamata a saka kuɗin fiye da nan wurin.
Ta yaya aka samu wannan nasara? Ga Aliyu Gambo da ƙarin bayani.
Yana ɗaya daga cikin abin da muke aiki tukuru akai mu tabbata cewa mun fitar da wani abu wanda zai kasance akwai kuɗi ko da yaushe wanda yake za a iya sayan magani. Magani ba zai yanke ba, sannan kuma abubuwan da ake bukata don tabbatar da maganin sun isa wuraren da ya kamata a yi amfani da su su ma ba su yanke ba.
Na tuntuɓi shugaban ƙungiyar Umma Support for HIV/AIDS Danjuma Abdullahi, ko ya suke tafiyar da masu neman taimako a daidai wannan lokaci da abin da yake cewa.
Yanzu maganar da ake ciki mutane da ke fama da ciwon ƙanjamau suna cikin wani hali. Abin da ya kamata a yi shine ya kamata a zo nan Najeriya akwai masu kuɗi wanda za su iya taimaka wa irin waɗannan mutane saboda su ci gaba da zaman lafiyan da suka saba da shi. Amma yanzu maganar da ake akwai mutane da dama da samun magani ma yana da waya.
Wani yunkuri majalisar wakilai ke yi wajen jawo hankalin kasashen waje da ke ba da tallafi domin su ci gaba? Shugaban kwamitin hulɗa da kasashen waje Yusuf Buba Yakubu yayi bayani.
Majalisa tana sane da wannan kuma aikin majalisa ne su tabbatar da cewa 'yan Najeriya sun samu sauki a duk wani hali da suka samu kansu. To na tabbatar ana aiki a kai kuma za a tabbatar an ci gaba da samun tallafi daga kasashe daban-daban na duniya. Kuma yin akwai dokoki wanda ya kamata majalisa ta yi domin a ƙara samun sauki ma wanda suke da wannan cuta, wannan kwamiti za ta kawo a majalisa a duba a yi aiki a kanta.
Abin jira a gani shine irin kokari da hukumar kula da yaki da cutar kanjamau za ta yi wajen haɗa kai da majalisar ƙasa domin a ci gaba da yakar cutar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Masu sauraro, kada a shafa, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ke cewa karfe 11 na safe da minti 17. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji babi na ɗaya na amsoshin tambayoyin su Musa Usman daga Kano da Garba Muhammad Yola kan tarihin masarautar Ilori da kuma alakar ta da Fulani da Yarbawa. To idan masu tambaya su Musa Usman da Garba Yola na saurare, ga kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyinku daga masanin tarihi na gidan tarihin Arewa House Kaduna, Dr. Salisu Bala, wanda ya fara cewa.
Zan fara daga ma'anar kalmar Ilorin. Kalmar Ilorin kalma ce ta Yarbanci wanda shine sunan wannan gari ko yanki da ake magana a kai. Abinda take nufi shine wato wasa makami ko wasa takobi. Shine ma'anar kalmar Ilorin. Su Yarbawa suna da wani kuduri ko abinda suka dogara da shi ko suka kafa akai cewa idan za su je yaki lokacin suna karkashin daular Oyo. Kasan an yi dauloli a baya masu yawa. Akwai daular Ghana, akwai daular Songhai, akwai daular Oyo, akwai daulolin kasar Hausa, akwai daular Benin ma da sauransu. So idan mutanen da ke karkashin daular Oyo ko masarautar Oyo za su je yaki, suna tafiya wani wuri ne da ke da wani babban dutse wanda yake cikin garin Ilorin. Wannan dutse ana kiransa Okuta Ilorin. Shi Okuta Ilorin babban dutse ne wanda anan ne suke wasa takubbansu sannan su tafi yaki, saboda idan sun wasa takubbansu a wannan wuri suna ganin babu jama'a da za ta iya cin su da yaki. Shi wannan babban dutse yana wani wuri ne da ake kira Idiape, wani yanki da ake kira Idiape a cikin wato yankin wato kasar Ilorin. Wasu sun maida shi wurin zaman su na dindindin saboda sun canfa cewa tun lokacin da wannan al'ada ta kafu ga jama'ar yankin Ilorin ba ta bacin su da yaki ba, saboda haka ya zamanto wuri ne da ake zuwa kallo da kuma la'akari da tarihin su da ya gabata a baya. Manyan masana sun nuni da cewa wannan dutse tare da abin da yake dauke da shi wato zai iya kaiwa, in an masa kudi zai iya kaiwa kamar dala miliyan 5. To wannan takaitawa kenan bisa abin da ya shafi kalmar Ilorin. To idan muka duba kuma sai mu ga wannan yanki na Ilorin yanki ne da yake kasar Yarbawa, kusan mafi yawanci za a iya la'akari da cewa kamar shekara ta 2007 wannan yanki yana da yawan jama'a kalla mutum 847 da mutum 582. Sannan yana cikin jihar Kwara ne a yanzu, wanda kusan za a iya cewa tana kamar tsakiyar yankin Najeriya. Sannan yanki ne wanda mutanen Yarbawa suka kafa, kuma kusan za a iya cewa su ne suke ɗaya daga cikin jinsi ko kabilu guda uku wanda suka fi kabilu kowace kabila yawa a ƙasar Najeriya, idan ka cire magana Hausa, Fulani da sauransu. Sannan a shekara ta 1450 wannan yanki ya zamanto kamar headquarter ne na Oyo Empire ta fuskar abin da ya shafi ajiye dakaru da makamai na yaƙi, saboda abin da ya shafi wancan Okuta Ilorin inda wannan babban dutse yake, wanda suke zuwa su nemi sa'a su kuma wasa takuban su kafin su tafi yaƙi. Tun shekara ta 1450 wannan yanki yake da dimbin tarihin cewa a wurin ake ajiye dakarun sojoji, sannan kuma suke yin duk abin da suke yi don neman sa'a da kuma ci gaba da abin da ya shafi wato cin nasara akan abin da ya shafi yaƙi da ke gabansu. Sannan wannan yanki ya zamanto karkashin arewacin Najeriya a shekara ta 1897 lokacin da Turawa mulkin Malaka suka zo, sai ya zamanto akwai wani kamfani da Turawa suke amfani da shi wurin mallakar jama'a, wato Royal Niger Company. To wannan yanki ya zamanto kamar babban birni ko kuma babbar cibiya na Royal Niger Company a shekara ta 1897. Sannan ya zamanto yanki daga cikin yankunan arewacin Najeriya a shekara ta 1900 cif-cif a wannan yanki. Amma idan aka duba baya bisa tarihi, za ga cewa Yarbawa na sassa daban-daban su suka zo suka kafa wannan gari da farko kafin sauran jama'a su fara shigowa, irin su Fulani da Hausawa da sauran kabilu da suke tasowa daga wasu sassa daban-daban na kasar Najeriya da yankin kasar Hausa da kuma wajenta, ta fuskar kasuwanci da kuma musayar kayayyaki don ci gaban al'ummar wannan yanki. Sannan an samu wani ci gaba wanda ya jawo canje-canjen tsare-tsare da kuma abin da ya shafi yaƙuƙa. Kasan dama za a wayi gari a ce kamar wannan kungiya tana ƙoƙarin faɗa ma wancan yanki da yaƙi. Wanda suka fi wani ƙarfi suke murƙushe wasu ƙwace tattalin arziki da gonaki da kasuwanni da masarautu na wannan yanki. Anyi da ƙarni na 19 ya shiga a lokacin jihadin Shehu Danfodiyo, Shehu Usmanu Danfodiyo. Saboda an yi jihadin shekara ta 1804, sannan yaƙin ya faɗaɗa zuwa dauloli daban-daban wanda Shehu ya ba matuta. To wannan gari na Ilorin yana daga cikin yankunan da aka yi jihadin Shehu Danfodiyo a cikinsa. Duk da cewa Shehu Danfodiyo ya rasu shekara ta 1817, sannan wannan yanki ya dawo ƙarƙashin mulkin daular Usmaniya a shekara ta 1824. Aka ci wannan gari na Ilorin da yaƙi, wato Fulani kenan. Kada a manta a baya mun yi bayani cewa akwai mutane daban-daban da suka zauna a wannan yanki. Akwai Hausawa, akwai mutane Borno, akwai Nunnufawa da Fulani da sauransu. Amma a wannan lokaci akwai Sarki Abdulsalami ɗan Salihi wanda ake kira da Alimi, shi ne ya jagoranci yaƙin yaɗa musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824, wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki wanda daga wannan lokaci ne mulki ya da'e tashi daga hannun Yarbawa dan Zazalla ya koma hannun Fulani Sarki Abdulsalami dan Salihu wanda ake kira da Alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki wanda daga wannan lokaci ne mulki ya da'e tashi daga hannun Yarbawa dan Zazalla ya koma hannun Fulani wadanda suke mazauna wannan gari wanda shi kuma yayi rayu ya kare mulkin sa daga shekara 1842 sannan bayan shi akwai shi ta dan Salihu wanda da ne a wurin Salihu bin Ali dan Alimi wanda shi kuma ya karbi ragamar jagorancin wannan gari da shugabancin wannan kasa daga shekara 1842 zuwa shekara 1860 sannan akwai sarki Zubairu dan Abdulsalami shine wanda ya karbi mulki daga shekara 1860 zuwa shekara 1868 kaga ya shekara 8 kenan sannan akwai Shita Ali dan Shita duk waɗannan zuri'a ne na Shehu Usman dan Fodiyo wanda ya fara mulki daga shekara 1868 zuwa shekara 1891 sannan akwai Moma dan Zubairu wanda ya fara daga shekara 1891 zuwa shekara 1896 sannan akwai Sarki Sulaimanu dan Aliyu wanda ya fara daga shekara 1896 ya kare a watan 14 ga watan Janairu na shekara 1941 a daidai lokacin da aka lullugad ya hada arewaci da kudancin Najeriya suka zama kasa daya a matsayin ta na Najeriya sannan a shekara 1915 zuwa watan Nuwamba na shekara 1919 an samu wanda ake kira Sarki Shu'aibu Bawa dan Zubairu wanda ya ci gaba da mulkar wato yankin kasar Ilorin sannan akwai Sarki Abdulkadir dan Shu'aibu Bawa wanda shine daga 17 ga watan Fabrairu zuwa na shekara 1920 zuwa watan Yuni na shekara 1959 aka samu Sarki Abdulkadir dan Shu'aibu Bawa sannan akwai Zulkarnaini Gambari dan Muhammadu sannan akwai Lawofe dan Bawa Ayilabo na biyar sannan akwai Malam Aliyu dan Abdulkadir akwai Sarki Ibrahim Kwalafo dan Gambari wanda shi ma yayi mulki duka waɗannan sarakuna ne da suka suke mulkar wato kasar Ilorin Fulani
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin kashi na biyu na amsoshin tambayoyi kan masarautar Ilori yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House dake an samu na tambayoyin da wanda ya hada mana sautin Salaman Abu da injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kada Masi Garba ke cewa a huta
madalla kafin mu kammala shirin ga Maryam ta dawo da labarai amma a takaice to a takaice wata fashewa da gobara sun auku a wani babban kamfanin sarrafa man kasar Saudiya da ake kira Aramco a gabashin kasar a cewar wata tashar tauraron dan adam mallaka kasar Saudiya yau Asabar ba tare da bayyana dalilin fashewar ba an ji karar harban bindiga a wasu hotunan bidiyo na yanar gizo da aka dauka daga Bokiak dake kusa da lardin Damam a gabashin kasar an ga hayaki ya turnike wurin kuma wuta tana ta ci daga nesa wata tawagar wakilai ƴan ƙungiyar Taliban sun je birnin Moscow sun kuma tattauna da jami'an Rasha jiya Juma'a mako ɗaya bayan da kwatsam Amurka ta soke wata tattaunawar sulhu da ƙungiyar mayakan akan kasancewar dakaran Amurka a Afghanistan kafafen yaɗa labaran Rasha sun ambaci wani mai magana da yawun ƴan ƙungiyar Taliban ta fannin harkokin siyasa Suhail Shaheen yana cewa tawagar wakilansa sun gana da jakadan shugaban Rasha a Afghanistan
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Haidu Haili da ya hada shirin ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Joe ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun sake haduwa insha Allah a shirin mu na dare